Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makili. Ko kadan ba za mu amince da wannan mataki ba, wadannan sune kalaman Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau a lokacin da yake kwatanta aniyar shugaban Amurka Donald Trump na dora harajin kashi 25 cikin dari akan karafan da ake shigowa da su daga kasashen waje. Trudeau yayi wadannan kalaman ne a jiya Juma'a, inda ya kara da cewa a shirye yake ya kare masana'antun kasar Canada. Canada ita ce kasar waje da tafi samarwa Amurka wadannan karafan. Yayi kashedi cewa wannan haraji zai addabi Amurkawa masu amfani da wadannan karafan saboda farashin su zai haura. Wannan mataki na Trump da ya shafi kuma kungiyar tarayyan Turai, inda shugaban hukumar zartarwar kungiyar Jean-Claude Juncker shi ma yayi kashedi cewa kungiyar tarayyan Turai za ta rama wannan harajin daidai akan kayayyakin Amurka da ake shigowa da su Turai, kamar barasa da sutura da kuma babura. Janka ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a a Jamus cewa bai ji daɗin kalaman da Trump ya yi amfani da su na yaƙi na cinikayya ba. Trump da ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yaƙin cinikayya abu ne mai kyau kuma mai sauƙi wurin yin galaba. Hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗauke da makamai sun kai hari a kan sojoji a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka kashe kuma suka raunata ma'aikatan jin kai da 'yan sanda, a cewar rahoton da wakilin muryar Amurka a Geneva Lisa Shirin ta aiko. Hukumar ta ce ana gudanar da bincike akan wannan harin. Ta ce abinda aka gano a wannan lokaci, mayakan Boko Haram masu dauke da makamai kuma masu yawan gaske suna da bindigogi masu sarrafa kansu da rokoki da kuma gurneti sun kai hari akan sojojin. Mai magana da yawun hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa Joel Melman ya ce ya san cewa akwai sansani 'yan gudun hijira na cikin gida da ke wannan wurin. Melman ya ce ma'aikatan hukumar kula da bakin hauren da suke aiki a wannan sansanin sun ce an kashe sojoji 4 da 'yan sanda 4 da kuma ma'aikatan jin kai 3, yayin da wasu ma'aikatan jin kai guda 3 kuma suke fama da rauni, kuma mutum guda a cikin su ya bata.
I have a quote here from Mohammed Abdikar, who's the IOM Director of Operations and Emergencies, who said, "We are outraged and saddened at the killings of two of our colleagues in an attack by Boko Haram in northeast Nigeria last evening."
Yace akwai bayanai da na samu daga Mohammed Abdikar, Director Ayuka da Jin Kai na hukumar. Yana cewar muna bakin ciki da alhini na kashe abokan aikinmu guda biyu cikin wani hari da 'yan Boko Haram suka kai a arewa maso gabashin Najeriya da yammacin Alhamis. Ya ce Ibrahim Lawan da Yawa Emmanuel sun taka rawan gani wurin taimakawa fararen hula 'yan gudun hijira cikin gida. Ya ce ko shakka babu za mu yi kewarsu. A wata sabuwa kuma, akalla sojojin kungiyar tarayyan Turai, kungiyar tarayyan Afirka guda biyar ne aka kashe su a wani mummunar harin kwantan bauna da mayakan Al-Shabaab suka kai a wani yankin da ke tsakiyar Somalia na Shabele a jiya Juma'a, a cewar jami'ai da 'yan tsaro suna faɗa wa muryar Amurka. Ana kuma tuhumar kungiyar 'yan bindigan da kai wani harin ƙunar bakin wake, harin da ya kashe akalla sojojin Somalia guda biyar a kusa da tungar sojoji da ke ɓangaren kudancin Shabele, mai tazaran kilomita 30 daga kudu maso yammacin babban birnin ƙasar Mogadishu. Harin kwantan ɓaunan ya auna sojojin Burundi ne da suke rakiyar ayarin manyan motoci da ke ɗauke da kayayyakin jin kai a kusa da garin Bal'ad, mai kimanin kilomita 30 daga arewacin Mogadishu. Wata majiyar sojoji da ta nemi a saka sunanta ta fada wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa wato an kashe sojojin Burundi da suka kai guda hudu garka na wasu kuma daga cikin su suka jikata. Wata mahaukaciyar guguwa ta afkawa tekun gabashin Amurka tare da iska mai karfin gaske da dusan kankara wanda ya addabi mutane ko kuma mazauna da suke yankin jihar Maine da kuma wato Carolina ta Arewa. An sanda sun ce bishiyoyi da suka kare sun kashe mutane hudu cike har da
labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu yake magana ke cewa shike kawo rabon wani.
Baba, 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 baba da yayye cintowa ya kai taji da zo an kawa ce da kare ratan ji kan kula don bai maga ce ho mai yawan jama'a idan dai kai gabaccen maso gaba ne mai amaba jine goda ne mai amaba jine hadin kai gaba zai maso yamma Mr. Palmiya amaba
maka ce za mu tsaya ladan wato sai mu ta jin wakar ba za mu zo mu ci war kalawa a cikin wannan zauren
gaskiya ai maza sun tafi
maza sun tafi Allah ya ji kan Alhaji Musa dan koyo
mun sun mu amin
kuma ka san a yan shekarun baya mun hadu da jikokin sa wadanda har yanzu suna waka nan Abuja har ma suka shigo dakin watsa shirye-shiryen mu na Abuja suka yi mana wasu wakoki da dama
amma dai kana jin za a kai irin wannan
eh to ka san
kokarta su kwatanta ko da ke amma wannan
ina kokari sosai ba
baka san wani abu ba yanzu ka san cewa dan marigayi Sani Ali dan dawo Ibrahim ma'aikacin hukumar shige da fice ne yana sa kayan sarki yana aikin shi amma in ka ji muryar shi in ba ka tsaya ka saki saurarawa ka saki saurarawa ba sosai zaka dauka marigayi Sani Ali dan dawo ne
yake waka
babban dan sa kenan
Allah sarki Allah ya ji kansu
amin sun ma amin
maza dai sun tafi da yawa
maza sun tafi
gaskiya
dan ana ce ban tsammana an samu wanda mai gurbin
gaskiya babu
su mai daji sabon birni ban tsammana akwai wanda mai gurbin
babu
dukkan mutanen ba balle a mai can can cikin
ran bada
su Saidu Faru
Salihu
Jankidi nan za a yi waka a yi fasaha kaman ana musu wahayi ne kaji kaman wani darasi ne
suke
ba yanzu ji wannan yace du sarkin da a gabas in ba sarkin musulmi ba Mustafa Duyi ya jefa su
aljihu ba
ba wani sarki to wani sarki da za ku kwatanta da shi
to ka sani dai akwai kuma bari in yazo waka ya kan juye baki kuma idan yazo wakar nan ta sarkin Gombe Shehu Sarkin Gombe, Shehu Usmanu, marigayi Sarkin Gombe wanda ya rasu. Yana wakar kuma yakan juya. Yana.
Ka san mawaka.
Ka san mawaka ya da suke gore da gaskiya. To a Lade Ibrahim Ayawa barka da zuwa cikin wannan zauri.
To barka dai Ibrahim.
Usman yayi mana tattaki dai a wannan mako.
Wannan satin.
Eh haka ne. Saboda haka za dai mu fara da abin da muka saba wato mika gaishe ga masu sauraron mu. Eh saboda haka bari mu fara baka fagi.
To da farko dai bari mika gaishe ta musamman ga Muhammad Ahmed Babangida babban akanta a ofishin gwamnatin jihar Niger.
Haka.
Da Usain Ahmed shi kuma babban sakatare a ma'aikatan matasa da wasanni a jihar Niger. Sai Mudi Yusuf tsohon ma'aikacin hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa.
Haka.
Sai Magaji Ahmed babban ɗan sandan Najeriya da ke Cote d'Ivoire da Garba Aliyu ɗan Azumi Ƙaraji. Shi ma babban ɗan sandan Najeriya da ke Zone 2 a Lagos. Sai tsohon sanatan yankinmu Ibrahim Musa da Muntari babban manajan bankin al'umma Ma'azubawa Umar Ahmed da Sale Bello da Musa Rogo Umar Dallami Umar Sule Chindu da fatan sun ji suna kuma cikin koshin lafiya a gaban sai kuma mika ta'aziyyar mu ta musamman ga iyalan marigayi Alhaji Kabir Ahmed Yar Adua wanda ya rasu ranar Alhamis a Katsina shi dai Alhaji Kabir tsohon babban daraktan shirye-shirye ne na gidan Radio Murya Najeriya wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka koya man wannan aiki
Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta
mun sun mu amin kuma muna taya Muhammad Inuwa Kamara da amaryarsa Sa'adatu Yahaya Dogara muna auren su da za a daura ko kuma da aka daura kai je juma'a a gidan locals da ke garin Gombe Allah ya bada zaman lafiya
amin sun mu amin
shi ma malam ango malam makaranta mai yawan sauraron mu inda kana sauraron mu ka san cewa malam ango malam makaranta ba yana jimirin sauraron mu kwarai zai aure da diyarsa Sa'adatu Abubakar Yauri da angonta Jibrin wanda za a daura auren anjima da karfe 2:30 na rana a unguwar sabon masallacin Idi da ke garin Yauri kuma ga wani taya murnan daurin auren Zainab Lawan Ladan wanda za a yi da angonta in anjima shi ma da karfe 10:11 na safi a kusa da charge office da ke Boso a garin Minafadan gwamnatin jihar Niger da fatan Allah ya bada zaman lafiya ya bada albarkan aure
amin sun ma haka kuma muna mika irin wannan gaisuwa wato ta fata alheri ga iyalan honorable Ibrahim Marafa a Bauchin Yakubu muna taya su murna auren ƴaƴansu wato Tijjani Ibrahim Marafa da Aisha Abubakar Suleiman Adamu Walin Gabas wanda za a yi amma rana ita yau ranar 10 kenan ga wata a fada mai martaba Sarkin Bauchi Dr. Luwani Suleiman Adamu da karfe 10:11 na safe Allah Ubangiji ya sanya alheri
ga dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Yusuf Osama na kungiyar muryar talaka reshen jihar Adamawa a garin Yola, sai gaisuwar mai girma Muhammad Inuwa Baba Paris dan Isan Adamawa hakimin Jimeta tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Sani Ahmed Yariman Toro tare da iyalansa a Bauchi Yako da fatan kunanan lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga Hajara Umar da ƴaƴanta Khalil da Jadid da Nana Khadija da Maryam Muhammad Alkali, sai kuma mahaifiyarta Aishatu da kuma yayanta Malam Murtala Umar a garin Azare a jihar Bauchi. Sai gaisuwar shugaba Ismail Umar Bima mai Gombawa, gaisuwa ta musamman ga mai martaba sarkin wasai Dr. Muhammad Sambu Haruna, Allah ya dade da ran sarki. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Hajiya Binta Hammayo Misau, sai gaisuwar Sale Bakoro Sabon Fegi da Matura jihar Yobe da Alhaji Musa mai nama gangariya garin Babal da jihar Jigawa, sai gaisuwar Yahansu Kiri Numan a jihar Adamawa. A gaba sai gaisuwar Alhaji Tanko ƴan Bawa Altamoba Enterprises a Bauchin Yakubu, sai Sale Muhammad Isa Bajoga a jihar Gombe da Muhammad Ladan Ahmed Bauchi, sai Garba na Hali Kamba a Kebbi tare da Honorable Isa Musa Toro, sai Ibrahim Sale Waziri da Aminu Yusuf Bombiyo, sai Musa Hadirin Asuba da Magaram a jihar wato a kasar Niger, sai Tanimu Nuhu da Yusuf M Lawal, sai gaisuwar Sale Dumbari tare da Sa'ad Kagarko, sai gaisuwar Bappa Alkali Bashir tare da Usman M Aliyu Unguwar Karofi a Bauchin Yakubu, sai Ali Adamu Jauro mai gidan wanka tare da Mansur Sulaha Deja, sai gaisuwar Muhammad Mustafa Sa'idu tare da Kabiru Tike kauran Facebook, sai Kasim dan Malam Bawada tare da Abubakar Kalajanga Jalingo, sai Idris Adamu Sangari a wakarin jihar Taraba da Sani Julaif tare da Faruk Ma'az Gombe na gidan Radio Gombe, sai Umar Adamu Girbo da Mustafa Kair Bajoga, sai Babangida Ahmed Chiwi wanda yake karatu yanzu a can kasar China, sai Rabi'atu Abdullahi Alhaji tare da Hajiya Uwani Abubakar, sai Adamu Ibrahim, sai Adam A Adam Gashwa tare da Usaini Umar Wamban Akoti, sai Babangida Shehu da Alhaji Aliyu Mai Adashi Ungori Mai Ajos tare da Ashafa Sale Ashafa, sai gaisuwar Abubakar Musa Kagarawal tare da Ahmed Isa, sai Ibrahim Isa Abubakar da Abubakar Sayoji, sai gaisuwar Muhammad Shamsuddin Muhammad tare da Ibrahim Dallami Badejo, sai Sani Hamid Kwairanga tare da Alhaji Jamil Mutawalli mai provision a Wuntigate a Bauchi Yakubu. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Habu Inuwa Staros tare da Hajiya Zakiya Umar Yahaya mai kamfanin cosmetics a Gombe, sai Jamilu Umaru tare da Atiku Sani Ibrahim, sai Shehu Mahadi Bagio tare da Mustafa Yakubu Muktar, sai Hamu Moel Abba tare da Babangida Muhammad Sadiq. A ƙarshe muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Babawa Mai Taki Toro da S Power Jauro Alkalire da Salim Abubakar Iman Jimgir, sai kuma Muhammad Gida da Tilde jami'in yaɗa labarai na Majalisar Ƙaramar Hukumar Toro a jihar Bauchi, da fatan dukkan ku kuna nan lafiya.
Kai ma kada ma sarkin gwanne, kai Allah ya baya kazana, ya da Haruna ya yi sarki, kai ma kada ma sarkin gwanne, kai Allah ya baya kazana, ya da Umaru ya yi sarki, kai ma kada ma sarkin Abubakar yayin sarki kai ba ka zama sarkin gwanne
dan Allah ya bayyana nan
zaman sarki Abubakar kala ta yi arba inda ta bar yana miliki kasar gwanne fata mu kai kanunka
ce mu don gai a jahalin Abubakar
don nan ne go ya zama sarki sai sallama yana cewa ku kanta
mu fafuwa dai ka
kai wa go ya sarki da bayyawa wasu ɗan sarki ba so da bayyawa ai ga wani katon ɗan sarki ya da mura karho da da kambona
kamar da garma za ka ga ba so da
ke Allah sarki da diyan sarki kowa ka tabbata to ne Allah sarki ubangiji
kai ya ba
wakar marigayi sarkin Gombe a Usman Abubakar Allah ya ji kansa da rahama
amin sum amin
to ina da wani labari akwai wani labari da wani ya sanya a cikin WhatsApp wato group din nan da ake kira ta Amari Huce a cikin WhatsApp wannan labari da ya shafi wani basakwace ne ina fata duk sakwata ne ke jin mu za su dan rufe kunnan su ko kuma ce ina ba dare ko ko
kunnan su ce gida ko
ina fata Aliyu Mustafa da sakwata ba zai ji wannan labari ba ko shi ko Murtala ko Salihu Garba ina fata ba daya a cikin su da zai zo ya ji da zai ji wannan labari
to ai sakwatawan sun ji
eh to amma dai sun rufe watakila sun rufe kunnan su tunda dai na faɗi cewa sun rufe kunnan watakila sun rufe kunnan su wato abin da ke faruwa ka san irin dambe din nan akwai masu irin damben mu na gargajiya akwai kuma dambe irin na zamani yawa to wani basakwace ne sai fada ya hado su da wani dan damben zamani irin na boxing din nan ka gane go yawa to kai basakwace sai ya tunga ya ja baya ya tsayiwa irin ta yan damben din na gargajiya din nan yawa ka gane ashe shi kuma dan boxing kawai ya tsayiwa irin ta su kawai ya tsaya da ya kulla hannunsa wato ka gane ko to ai ko suna haduwa sai ji kake gau gau dan sakwata da yaji bugu sai akwai abokin sa da kusa so da wani abokin sa Almu yawa sai ji ya ce ga Almu ya ce Almu wai cikin masu bugu yace Almu cikin masu bugu na din nan kuwa yace Almu baka rika mun gudana
ba mutum da yake ya ji mun kulli
ya ji bugu ne yake zuwa masa da yawa yace Almu cikin masu bugu na baka rika mun gudana
ya ji bugu ba dauka ba ba da mutum
kai kuma almasai ce ai ce masa ai mutum guda ka bugun ka na
to
kai bazakwace sai kace bazakwace yace yanzu an ga bugun mutum guda na almasai kace mara awo mutum guda wato kana ji ko yawa kai sai dan sako ta ce to haska man dau to kinan dau takalmi na mu gaba
wannan cikin da yake shi da dan cikin duwa ake kin shi ne
a a sai almeji almukai sai kace ho alalle aiki ya baci ai rana ce ba dare ba
zo ga mai tokun ya kulli
ya kulli ido sa dusin lilli
dole ce
dole ce
dole ce mutane nawa ke a tashi da na mazo bugun shi
eh wallahi kuwa wato ka gane ko ya bubbugu ne wato idan duk sun riga sun riga idan sun riga sun kulle
mura sore mai gani
mai gani yace haska man dauta kai na min gaba
haska ba
wallahi ba sai ce ba sai ce ai ai ba yace ai yace lalle aiki ya ba ho aiki ya ba ce eh wanga rana na ba dare ba
kuma a cikin wannan irin da ka samu irin wannan na watsaushi kuma ko wanne ya aure mata ba ta iya karatu da rubutu ba shikenan ta da iya kira daya biyu har zuwa 30 to ga san wannan watan da muka shige watan da ya wuce watan jiya na Fabrairu 28 ne yake shikenan sai shigo ce matan to kin san wancan watan bai kai 30 ba saboda haka wancan watan da ya wuce ba a biya albashi ba tace a a sai ce zo ki gani sai aka dauko kalanda 28 ce ko gaskiyanka
tun da wannan wata bai ci gaba ba albashi
ba albashi ba albashi
kai Allah Allah ya jota
sai kuma wannan labarin amma abokina ne ya bani wannan labarin
to ai naga lokaci bana da mu cinye lokaci
na labarin bai lace ne
sai makon gobe
to shikenan Allah ya nuna
zamu bi ka bashin wannan labari
to ba da ku Allah ya nuna muna amma ne baka karuwa mun ba sakwaje
Allah ya da ba sakwaje ya da kuma gangan ki ya gaki Allah ya da ma sakwaje ya
malike to ba madu kaza mu alike mai na sha kai na sakwaje ya da kuma gangan ki ya gaki Allah ya da ma sakwaje ya da kuma gangan ki ya gaki Allah ya ba adin ruba gare bayana da din gita te ya walkalo mai ya re je na da koriya da du maganga re je aga je ala ga da wan dali ya to mahuntu ya shiriya ya zani sare ba adin ruba gare bayana da din gita te ya walkalo mai ya re je na da koriya da du maganga re je aga je ala ga ta gajere doki domin zuka kan yi shi kau jaki a tattalo kaya a azama ana bugu aiki na kena da koriya da du maganga da kira da ke ala ga da ma da koriya da ga dona ya lada mai ya don je sa koriya mutum mai ke ne da koriya da du maganga da ga dona ya lada mai ya don je sa koriya da du maganga
Toma Dalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi, za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
Amadu